بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin asabar 26 ga watan al-muharram hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1440 daidai da 6 ga watan october shekara miladiya ta 2018 wannan shine kasat na 191 cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-imam al-muhaddith al-mufassir al-faqih أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي وند أكف سنيد سنة ابن قيم الجوزية شيخ الإسلام رحمة الله عليه وند لتافي نزاد المعاد ما لم يسنى تشيوى موسوءا نتاريه من زن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتافي نقومي دروانك دنجني دا تبيعة دا تاريه دا تفركي دا تاري يد من زن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ya gudanar da rayuwarsa da alakarsa da mutane malamai suna jinjina ma Ibnu Qayyim al-Jawziyya akan wannan aiki saboda lura da cewa musamman ya rubuta asalin littafin a halin tafiya a kasar Makka inda yaje aikin haji daga kasar su ta Damascus Sham Allah ya saka mashi alkhairi Ibnu Qayyim al-Jawziyya yana mana darussa akan tarihin hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ma'ana kaurarsa daga Makka zuwa Madina zamu tashi inda yake cewa thumma inna rasulallahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama laqiya inda al-aqabati fil mawsimi sittata nafarin min al-ansar bayan da wadancan ansarawa suka zo da nufin neman taimako na yaki tsakankanin su da dangin su al-aus sai kuma suka gamu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wasu daga cikin su suka lura cewa wannan fa shine mutumin nan da yahudu suke mana gori a kansa abin da yafi dacewa mu riga su musulunta da bin addinin sa daga rashin haka suka shiga addinin musulunci suka koma garin su suna bada labari shine sai mallan yace baya ga nan kuma sai manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya gamu da wasu mutane 6 bayan da yace faslun ga wata gaba thumma inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama laqiya inda al-aqabati fil mawsim ya gamu da a aqaba a wajen wato nan inda yake jifa kenan ya gamu da fil mawsimi a lokacin aikin haji a kwanakin aikin haji a wurin inda yake jifa na jamarat sai ya gamu da sittata nafarin min al-ansar mutum 6 daga cikin ansarawa kullahum min al-khadraj dukkanin su daga cikin khadraj suke wahum wadannan mutane guda 6 sune na farkon su Abu Umamata As'ad ibn Zurara wa Auf ibn Malik ibn al-Harith wa Rafi'u ibn Malik wa Qutbatu ibn Amir wa Uqbatu ibn Amir wancan Qutba wannan kuma Uqbatu ibn Amir wa Jabir ibn Abdullah ibn Ri'ab fada'ahum ila al-Islam fada'ahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Islam fa aslam manzo Allah ya gamu da wadannan mutane guda 6 na farkon su shine Abu Umamata As'ad ibn Zurara wanda sunan shi kenan As'ad ibn Zurara ibn Adas ana mushi alkunya kamar yadda malai ambata anan da suna Abu Umama shine mafi karancin shekaru a cikin nukaba wadanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zabe su a matsayin wakilai a ƙarshen ita wannan aqaba wannan bawan Allah ya rasu bayan hijira da ƴan watanni kadan ba kai shekara guda ba kamar yadda al-Imam al-Baghawi ya ambata shine farkon ba ansare wanda aka mishi sallar jana'iza kuma aka rufe shi a baqiya kamar yadda Usman dan Mad'un shine farkon muhajiri da aka rufe a wannan makabarta malamai sa da sabani a cikin su biyun waye ya riga wani mutuwa sahabi ne mai falala daga cikin as-sabiqun al-awwalun sai dai bai riski a falalar jin dadin musulunci ba a duniya yana daga cikin wadanda suke faminhum manqaba nahab Allah ubangiji ya kara masa yadda yana daga cikin farko musulunta a cikin ansar kamar da muka ji labari nabiyun sumalan yace da kuma aufu binul harith wanda aka fi sanin shi da suna auf binu afra ana ce mishi ibnu afra matarsa ce afra'u din wannan shi ma sahabi ne ba ansare badari ya je yakin badar ya rasu a shekara ta biyu bayan yakin badar din ba da jimawa ba sai kuma rafi' binu malik dan uwan khallat binu malik abin nan wato dan uwan mahaifin khallat amin akwai khallad ibn rafi' to wannan shine mahaifin shi rafi' ibn malik khallad ibn rafi' shine aka fi sani da al-musi'u salatu to wannan shine mahaifinsa shine khallad din ina fata mun gane wannan da kyau ya rasu shi khallad a shekara ta uku bayan hijira ma'ana yana daga cikin shuhada Uhud kenan ya je badar yana daga cikin wadanda suka yi shahada a ainihin Uhud radiyallahu anhu wa arda sai kuma qutbatu bin amir ibn hadida wanda shi ma khazraji ne daya daga cikin annuqaba ussita sannan ya je dukkanin yakokin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je tun daga badar har zuwa fatu makka har zuwa hawazin wannan shi ya dade ya rayu har zuwa halifancin sayyidina Uthman ya rasu a cikin makon da aka kashe sayyidina Uthman an kashe sayyidina Uthman mako bai zagayo ba Allah ya mishi rasuwa shine a sanadiyar shi wannan aya ta sauka wayasalunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi wal-hajj walaysa al-birru bi an ta'tul buyuta min buhuriha wannan aya da ke cikin bakara da ke bayani akan hukuncin ko kuma canza al'ada da larabawa suke da ita akan cewa mutumin da yayin nufin zuwa aikin haji ya riga ya dauke har ma aikin haji ko yake da niyyar zuwa aikin haji a wannan shekara to baya shiga daki mai rufi musabbai suka ganshi shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun fito daga wata fadama sai aka ce manzo Allah to ai wannan kaji fa ya riga yayin nufin aikin haji za kuma abin da manzo Allah ya ce mishi misa ka biyo ne ya ce ni ina bin duk abin da kake yi kissa tana cikin sahih muslim da sunan ta al-imam at-tirmidhi da muwatta ta imam malik haka bukhari ma ya fita da wani bangare na kissa sai kuma anan yace uqbatu bin amir uqbatu bin amir kala biyu ne anan akwai shahararren sahabi uqbatu bin amir al-juhani wanda wannan shi kowa ya fi sani to ba shi ake nufi ba anan kuma wannan shi bai musulunta ba ma sai na farko tukuna ba mutumin Madina bane sannan kuma bai musulunta ba sai bayan hijira shi ya shahara yana da riwaya da jaruntaka da labarai da yawa ana mishi alkunya da Abu Hammad ya je har yakin fitintununa Siffin tare da Muawiya yema Muawiya gwamna a kasar Misra ya rasu shekara ta 58 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ba shi ake nufi ba anan wannan Uqbatu bin Amir ibnu Nabi haka sunan shi yake wanda shi yayi shahada ne a waqatul yamama shekara ta 11 kenan bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yamama tana daga cikin manyan yaƙe-yaƙe da futuhar waɗanda aka yi zamanin sayyidina Umar dan Khattab radiyallahu anhu anan yayi shahada to shine ɗaya daga cikin su shi ma wa Jabir ibn Abdullah bin Ri'ab sai kuma Jabir dan Abdullah dan Ri'ab wanda shi ma ɗaya ne daga cikin ansaru fada'ahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila al-islam fa aslamu manzo Allah ya kira su zuwa ga musulunci kuma ga baki ɗayan su suka musulunta radiyallahu anhum ajma'in wannan kissa wannan labari al-imamu ibn hisham shine fitar da ita a cikin sira nashi haka nan kuma baya ga shi wasu malamai da dama sun fitar isnadin ta kyakkyawa ne kamar yadda malaman hadisi suka faɗa wallahu a'lam malam ya ci gaba da cewa thumma raja'u ila al-madinati fada'awhum ila al-islam sannan waɗannan mutane suka dawo Madina bayan an gama aikin hajji suka dawo Madina sai suka dosa kiran mutanen su zuwa ga shiga musulunci fafashal islamu fiha musulunci ya yadu a cikin garin Madina hatta lam yabqa darun illa wa qad dakhala al-islam har aka waye gari babu wani gida da ya saura a Madina sai da ya zama musulunci ya shiga wannan gidan. Allahu akbar. Malam yace wannan fa tun kafin manzo Allah ma ya taho ken tun kafin abada tun ana manzo Allah yana Makka babu wani muhajiri da ya iso a wannan lokacin gabaki daya. Yace duk sai aka yi ta shiga musulunci gida gida ko ina akwai musulmai. Falamma kana al'amul muqbil da badi ta yi da shekara ta zagayo ja'a minhum 12 rajulan sai aka samu su mutum 12 kuma suka taho as-sittatul awwal wadancan shiddar khala Jabir ibn Abdullah in banda Jabir ibn Abdullah ibn Ri'ab kaga kenan biyar daga cikin wadancan shidan sun dawo wa ma'ahum tare da su akwai Mu'az bin al-Harith bin Rifa'a kaji na shida kenan ko Mu'az bin al-Harith ibn Rifa'a akhu Auf al-Mutaqaddim wanda shi wannan Mu'az bin al-Harith din dan uwan Auf bin al-Harith ne shi ma dan gidan Afra'u ne sa daga cikin mutane wadanda suka yi kwazo sosai a yakin Badar to da wannan wanda shi ma ya rasu ne bayan kashe Usmanu shi wannan Mu'az bin al-Harith ibn Rifa'a dan uwan Auf kenan wa Zakwan ibn Abd al-Qais da Zakwan bin Abd al-Qais bin Khalda bin Makhlad wanda shi ma abin nan ne ba ansari ne kaji bakwai kenan ko wa kad akama Zakwan bi Makkata hatta hajara ila Nabi sallallahu alaihi wasallam Madina shi Zakwan da yazo ba wai kawai yazo ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musulunta ne ya koma kaman sauran ba sai ya zauna a Makka kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake Makka shi ma nan ya zauna bai koma ba sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni a hijira da shi aka yi hijira da haka ake mai take ana ce mishi muhajiriyun ansariyun shi ba muhajire ne saboda hijira yayin shi ma sannan ba ansari ne kuma saboda mutumin garin Madina ne ina fata mun gane wannan wa Ubadah ibn Samit da Ubadah ibn Samit ibn Qais al-Khazraj radiyallahu anhu dai daga cikin manyan sahabbai wanda zamu zo mu ji tarihin sa a takaice insha Allah a cikin wannan darasin dan fa'ilojin da suke cikin sa wannan babban sahabi ne yana daga cikin manyan jaruman sahabbai wanda za a ji labarin sa babban sahabi ne radiyallahu anhu yana daga cikin waɗannan na farko wa Yazid ibn Sa'laba da kuma Yazid bin Sa'laba wa Abul Haytham ibn Tayyihan da kuma Abul Haytham ibn Tayyihan malam yace da kuma Uwaymiru bin Malik haka yake rubuta anako ko Uwaymiru bin Malik to wannan sunan Uwaymir da aka kawo anan dan Malik kaulan wahidan kuskure kuma dukkanin nuskokin rubutun hannun haka suka zo wanda yake ishari akan ko dai ya zama kuskuren ya faru ne tun daga shi malam Ibn Qayyim al-Jawziyya ko kuma daga wasu masu kwafewa Allah ya gafarta musu gaba ɗayan su domin in ka ce wannan mutumin shine Uwaymir ibn Malik to akwai tanakudi anan domin Uwaymir ibn Malik shine Abu Darda sahabi sananne da kowa ya sani wanda ya rasu a shekara 33 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Darda kuma muhajiri yana da dangantaka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ba zai yi zama yana cikin waɗannan ba na ɗaya kenan na biyu kuma ya sabawa abin da yake sananne a cikin sira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka bi bayani akan waɗannan nukabawa din babu wannan mutumi a ciki ba zai yi a ce akwai shi a ciki ba baya ga cewa mutumin Makka ne kuma bai musulunta ba sai bayan Badar ina fata mun gane wannan da haka wanda kenan wurin shine Uwaymu babu rawun nan Uwaymu bin Malik Uwaymu to ya akai sai wani kawai ya ƙara ra'un sai kuma Uwaymiru bin Sa'ida amin bin Sa'idata bin Nadri al-Aws Uwaymu bin Sa'idata al-Aws shine ya kamata ya zama anan to idan ka lissafa yanzu mun samu mutum nawa kenan mutum 10-11 ne kun 12 da yace kaga waɗancan shidan na farko sai ka kale guda daya shine wane Jabiru dan Abdullah dan Ri'ab to sai ka kara da waɗanda yace Mu'az ibn al-Harith shida kenan Zakwan bakwai kenan sai Ubadah ibn Samit takwas sai Yazid ibn Salaba 9, sai Abul Haythami ibn Tayyihan 10, sai Uwaymu bin Sa'ida 11. To kaman nan mamalan ya rafkanu rahmatullahi alaihi bai ambaci mutun na 12 ba, tabbas waɗannan lukaba wadin su 12 ne, amma ya ambaci mana guda 11. Cikon na 12 shine Al-Abbas bin Ubadata bin Nadla, Al-Abbas bin Ubada bin Nadla Al-Ansari, shine cikon mutun na 12 daga cikin waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya gamu da su a wannan gamuwar, kuma dukkanin su suka musulunta suka zama cikin sahabbai cikin ansaru radiyallahu anhum ajma'in. Sai malam yace wa qala abu zubair an jabir inna an-nabiyya sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama labisa bi makkata 10 sinin. Abu zubair muhammad ibnu muslim ibnu tadrus yace daga jabir dan abdullah rahmatullahi alayhi wa radiyallahu anhu wa an abihi, jabir yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya zauna kasar Makka shekara 12, yattabi'un nasa fi manazirihim fil mawasim, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana bibiyar mutane a masaukayyan su a lokacin aikin haji, wa majanna da anguwan nan dake da kasuwa mai suna majanna, wa ukaza da kaso ukaza idan ana cinta wadda kalankuwa ce ta shekara shekara, yakan je yana yin wa'azi a wurin ya kulu yana cewa man yu'wini waye zai jibince ni ya kai ni garin su, wa man yansurni wane ne zai bani taimako, hatta uballiga risalati rabbi har na samu halin isar da sakonnin Allah ubangiji na, walahul janna, duk mutumin da ya mu haka Allah zai bashi aljanna, fala yajidu ahadan yansuruhu wala yu'wi, baya samu wani mutum kwaya daya da zai mishi wannan taimakon ko ya bashi masauki ko ya taimake shi, hatta innar rajula la yarhalu min mudar aw li yamani ila zi rahimihi fa yatihi qaumuhu fa yaquluna lah, yace har ma aka samu daya daga cikin su yakan yi tafiya daga kabilan mudar ko daga yaman yazo gun wani makusancin sa wanda suke da dangantaka, fa yatihi qaumuhu, sai mutanen shi su same shi idan zai tafiya zai ratsa Makka ko zai zo kasuwanci ko zai yi aikin haji ko zai zo cikin kasar Hijazu, sai a zo daga cikin jan kunne da za a yi maka da wasiya, sai a ce ihzar gulama Quraish, a hirdinka muna ja ma kunne kai nesa da yaran nan na Qurayshawa waya nan Muhammadu suke wannan rashin mutuncin, la yaftinka kai ya jarabce ka kai saka cikin fitina, wa yamshi bainar rijali, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana yawo tsakankanin mazaje cikin kabilar su, yad'uhum ila Allahi azza wa jalla, yana takkiran su, wa hum yashiruna ilayhi bil asabi, su kuma suna nuna shi da dan yatsa, hatta suna cewa kar ku bi shi ƙarya yake mu ne mutanen garin su ba mai gada shi ba, hatta ba asana Allahu min yasriba, Jabir yace haka manzon Allah ya ci gaba da shan wannan wahala a hannun waɗannan ainihin wato mutane har Allah ya aiko mu daga Madina, fa yati ar-rajul minna fa yu'minu bihi wa yuqra'u al-Qur'an, mu da muka zo sai mutun yaje ya same shi sai ya karanta mishi al-Qur'ani, in yaji al-Qur'ani daga baki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya imani, fa yanqalibu ila ahlihi, sai mutun ya koma garin su, fa yuslimuna bi islamihi, idan yaji duka mutanen gidan shi da ƴaƴa da mata da zuriya da bayin shi duka sai ya ba su musulunci gaba daya, da kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya iso Madina alhalin dukkanta ta zama garin musulmai kafataninta sai ɗaiɗai da ba a rasa ba, hatta lam yabqa darun min duril ansari illa wa fiha rahatun min almuslimina yuzhiruna alislam, sai da aka wayi gari babu wani gari a ciki, babu wani gida, babu wani family a cikin Madina sai dai zama akwai wasu tawagar musulmai a cikin gidan suna bayyana musuluncin su ba sa boyewa, wa ba asanallahu ilaihi, Allah ne ya turo mu zuwa gare shi, fa atamarna muka tsaya muka yi shawara, wajta ma'ana muka gamu da shi, wa kunna muka ce mishi, hatta mata Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama muka ce da junan mu har zuwa wani lokaci ne za a zauna haka a cikin irin wannan wulakanci ga manzon Allah yutradu fil jibali fi jibali makkata wa yakhafu manzon Allah ana koran shi yana jin tsoro a cikin duwatsun makka yana kwana yana wuri cikin tsoro shi da jama'ar sa ya za mu ci gaba da barin shi cikin wannan kunci da bala'i farahanna dan haka sai muka dau himma muka tafiya hatta qadimna alaihi fil mawsim muka zo muka same shi a lokacin aikin haji fawa'adna bai'atal aqaba yamana alƙawarin cewa mu haɗu da shi a wurin jifa din nan za a yi mubaya fa qala lahu ammuhu al-abbas sai abbas babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa radiyallahu anil abbas a lokacin abbas bai musulunta ba amma sai ya ce da manzon Allah ya ibn akhi ya kai dan gidan dan uwana ma adri ma ha'ula'il qaumul ladina ja'uka ni ban san waɗannan mutane ba kuma ban yarda da su ba inni zu ma'arifatin bi ahli yathriba na san dukkanin mutanen Madina na san su dan haka da ni za a ci fajta ma'ana indahu min rajulin wa rajulaini ita haka muka zo muka taru dai 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 ba a zo ga baki daya ba dan ka a gane inda za su ci wato sun irin abinda baban su Yusuf ya ce musu la tadkhulu min babin wahidi sai suka dinga shiga su kuma arsalan in suka taho ri haka su 75 ne za a ga kamar suna zanga zanga ne za a gane idan mutane zai kai kan me ake yi da ka wurin da aka yi venu din da aka yi ittifaki za a ga mu sai suka dinga zuwa mutum daya mutum biyu mutum daya mutum biyu da haka ba za a fada ku akan cewa wani abu na musamman yana faruwa a wajen nan ba yace da haka muka dinga haduwa rajulun min rajulin wa rajulin falamma nazara al-abbas fi wujuhina da abbas ya kalli fuskokin mu qala sai yace ha'ula'i qaumun la na'rifu girgiza kai yace gaskiya mu dai ba mu san waɗannan mutane ba ha'ula'i ahdathu waɗannan ai yara ne duk matasa ne wasu su ma ba su kifa a shekara 20 ba yana tsammanin zai ga sa'o'in sa waɗanda suka saba suka san juna da tawon Madina sai da mun babu su matasa da masu suka iya irin wannan kwazo din da ta kifi daga sai ya ce kai ban yarda ba gaskiya ina da tantama sai ya ce da su a kulna sai mu muka ce inji Jabiru ya rasulullahi alama nubayuka ka fada mana kawai menene sharadin mubayi'an nan abbas yayi jawabi a wurin ai yake cewa to mu dai wannan dana mu da kuke ganin shi yana cikin dangi ne kuma shekara 12 kenan ban bari an taba shi ba kuma za mu ci gaba da goyen bayan shi ko da ba mu addinin shi kar ku zo ku tafi da shi ku je ba za ku iya kare shi ba in kun san ba za ku iya kare shi ba ku ban mana kayan mu za mu kare shi saboda kunji yana da matsala da duk mutanen da suke kasan nan Larabawa har ya nemi ya sa wasu karaya zuciya akan ko za su iya kuwa shine wannan kawai muke ce a menene kake so ya manzo Allah ka faɗi sharadin da kake so akan shi lamun makan baya qala yace tubayyuni al-sam'i wa ta'a za ku mun mubaya'a akan za ku ji din magana na fada kuma za ku yi mata biyayya fin nashati wal kasali a lokacin kwazon ku da lokacin kasala sanda kuke cikin kwazo da ni'ima da koshi da walwala za ku mun biyayya sanda kuke cikin wahala da kunci da tsoro za ku mun biyayya wa alan nafaqati kuma za ku ciyar da addinin nan na Allah fil usri wal yusri cikin wahala da wadata cikin talauci da arziki wa alal amri bil ma'ruf za ku dinga umarni da kyakkyawa wan nahi anil munkar za ku dinga hani daga mummuna wa ala an taqulu fillahi za ku dinga fadan magana dan Allah la ta'khudhukum lawmatu la'im ba za ku ji tsoron zargin mai zargi ba wa ala an tansuruni idza qadimtu alaykum kuma za ku taimake ni matukar na zo garin ku inda ina garin ku za ku taimake ni wa tamna'uni kuma ku katange ni ku kare ni mimma tamna'una minhu anfusakum da irin duk abin da kuke hana wa kanku wa azwajakum da yadda kuke kare mutuncin matanku wa abna'akum da yadda kuke kare mutuncin yayanku wa lakumul janna idan kun yi haka ne kuma na muku alƙawarin aljanna Allah zai baku aljanna fa qumna lubai'u sai kawai suka miƙe suka dinga mai cappa suna mishi mubaya'a suna cewa sun yarda da waɗannan sharuɗa fa akhadha bi yadihi as'ad ibn zurara sai ɗaya daga cikin su as'ad din can ibn zurara sai kama hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa huwa asgharu as-sab'in a cikin dukkan mutane 70 da suka zo da wani abu shine yaro mafi karancin shekaru faqala sai ce ruwaidan ya ahla yatarba yace ya jama'a dan dakata ina ganin kamar wasu ba su fahimci fa gravity din alƙawarin da suke dauka ba ku dan dakata tukunna ƙara bayani inna lam nadrib ilayhi akbadal mati illa wa nahnu na'lamu annahu rasulullah wallahi ba mu taho garin nan muka haura kuman mu daga yatarba muka zo garin nan ba face muna sanar cewa kai manzon Allah ne wa inna ikhrajahu al yawma kuma muna sanar cewa yau din nan muka dauke ka muka fitar da kai daga garin nan muka kai ka garin mu mufaraqatul arabi kafata to mun raba gari kenan da dukkan larabawa domin duk larabawa sun hada akan ba su san addinin ka mu kuma mun ce muna so a rasa mai taimakon ka mu kuma mun ce zamu iya to yanzu mun ja layi kenan na batta na fada da dukkanin larabawa gaba ɗayan su wa qatlu khiyarikum kuma wannan zai zama dalilin kashe da dama daga cikin zababbun mu idan an bi yaki wa an nada'akum as-suyufa yace kuma zamu wa anna abdakum as-suyufa wa anta abdakum as-suyufa kuma takubba za su cije ku za su sassare ku fa imma antum tasbiruna ala zalika ku sani in kun dauki wannan alƙawarin sai dai fa ku yi hakuri akan haka fa khuduhu to ku dauke shi da wannan niyyar cewa za ku sha wahala amma za ku jure wa ajrukum ala Allah sakamakon ku na wurin Allah wa imma antum takhafuna min anfusikum khifatan ko kuma ya zama kuna jin tsoro a wata riwaya yace khifatan jubana irin tsoro na ragage ba tsoro na dabi'a ba fadaruhu to ku kyale shi kako kai shigarin ku fa huwa a'dharu lakum inda Allah idan kuka kyale shi to kuna da uzuri a wurin Allah fa qalu suka ce ya as'adu amti anna yadaka suka ce kai as'adu amit anna yadaka cire hannunka daga hannun shi ba ma san wani sharhi mun riga mun gamsu kawai kar kai wani sharhin da zai karya wani zuciya fa wallahi suka ce mun rantse da Allah la nazaru hadhihi albay'a wallahi bazamu cire wannan mubay'ar mu kudin ta daga jikin mu ba wala nastaqiluha kuma wallahi ba za mu yi wasa da ita ba fa qumna ilayhi rajulan rajulan muka sake miƙewa mutun daya bayan daya muna masa mubaya fa akhadha alaina wa sharata manzo Allah ya karbi mubayar mu kuma ya gaya mana sharuddan sa yu'tina bidhalikal janna yana cewa da mu na ba ku aljanna Allah ya ce in ba ku aljanna tun ranar farko ansaru suka samu wannan radiyallahu anhum ajma'in shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa na daga cikin alamar imani kauna ansaru daga cikin kuma alamar munafunci da tadewa shine mutun yaji baya kaunarsu duk wanda yaji baya san mutanen Madina to ba mutumin kirki bane da fadda shaida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Bukhari da Muslim manzo Allah yake da za a ware mutane jama'a tawaga to da sai ya shiga tawaga ansaru zamu zo mun kai wata gaba insha Allah zamu dan tattauna ko akawa hadisi daya biyu uku game da falalar su kamar yadda al-Imam al-Bukhari da wasu malamai suka ruwaito su mutane ne masu falalar baka taba ganin irin falalar su ba wannan kawai wannan fa starting point kenan na abubuwan da suka yi a lokacin suka ce manzo Allah in ya bada dama kawai a aukawa mutane a wajen duk a kashe kafirai duk wani kafiri dake wurin kai a kashe shi manzo Allah ya ce Allah bai bada dama ba suka ce to ka wuce mu tafi garin mu yace a nan ma Allah bai bani dama ba ku je dai ina nan zuwa da suka je suka ci gaba da shi na zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har Allah ya bashi izini ya taho da ya taho kuma suka bashi mazauni suka bashi matsuguni suka ba mutanen shi aka hada su ikha waɗannan da dama da muka ambace su anan dan kar mu tsawaita akan sharhin su ne galibin su suna daga cikin waɗanda suka anshi wasu kamar shi wannan Uwaimu binu Sa'ida shine dan uwan Usmanu dan Maz'un na irin wannan yan wataka da manzo Allah ya kulla tsakankanin su ya baka rabin gida ya baka rabin dukiya ya baka rabin gona ya baka matar da kafi so a cikin matan shi haka suka dinga yi ko ba su taba yin ƙasa a gwiwa ba wata rana ne kawai ma shedan ya nemi ya dan zamiyar da su da aka je Hawazin suka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dinga diba yana ba muallafatu qulubuhum yana ba mutanen garin Makka sai wasu daga cikin yara masu karancin shekaru a cikin suka ce kun ga irin ta ku yanzu duk wahalar da muka sha mun karar duke mu mutumin nan yanzu saboda mutanen garin sun shiga musuluncin nan jibe da yake ba su wani raƙumi dari wani ba kwanan nan aka gama jirage da shi ba su wani jinin su da ke jikin takobinmu ko dushiya bai ba zance ya kai ya kawo har manzo Allah ya ji labari ya kira wasu daga cikin manyan su su Sa'adu dan Mu'adh, Zaimul Ansar, na'am, Sa'adu ibn Mu'adh, Zaimul Ansar, yace da shi, naji ana fadan kaza, da gaske ne an fada? Yace gaskiya ne ya manzo Allah, wawayen mu sun fadi wannan, amma masu hankali ba su fada ba. Manzo Allah yace to a tara mana Ansaru gaba daya, kada wanda ya shigo sai su, sai Abu Bakr. Da aka tara su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya musu fada, ya musu tankiya, ya tuna musu abubuwa, yace kun ce kaza, kun ce kaza, ashe ban same ku cikin bata, Allah ya shita da ku ta hanya ta ba, ashe ban muku kaza ba, ashe ban muku kaza ba, suna ta kuka, suna ta tuba, ya manzo Allah ka yafi mu, yace kun ga dama kuma ku muni gori, ku ce muni ba an kore ka ba muka baka wurin zama, ba mu ne muka dinga kaza, muka dinga kaza ba, suka ce ba mu san maka wannan gurin ba, ya manzo Allah ba mu maka dama muka gori ba. Manzo Allah ya ji dadi, yace to ku sani da ba dan hijira ba, da ni ma ansari ne, kuma da za a kasa mutane gari gari, kungiya kungiya, da garin ku zan shiga, da kungiyar ku zan shiga, ku ba ku ji dadi ba a ce kowa ya koma garin su da raƙuma da azurfa da zinariya da sutura, ku kuma ku koma da manzon Allah, ku shine rabon ku, manzon Allah shine rabon ku, yafi rabon kowa kenan. Suka ji dadi, wannan ma sai zama ƙarin falalace gare su radiyallahu anhum ajma'in. Ba a taba ganin mutane irin su ba, jama'a, as a people ba a taba ganin mutane irin su ba. Ka kwatanta wanda zai irin wannan mutuntakar, ba za ka taba ganin shi ba. Wannan riwaya da malai ya kawo mana anan, al-Imam Ahmad ya fitar da ita da isnadi akan sharadin Muslim, kamar yadda ka ji daga Abu Zubair, daga Jabir dan Abdullah, duk da yake an ana ce ta Abu Zubair, kuma akwai tattaunawa da yawa a wajen malaman hadisi game da inganta ire-iren waɗannan riwayoyi. Amma dai insha Allah hasanun ne, insha Allah. Baya ga al-Imamu Ahmad, al-Imamu al-Baihaqi ya fitar da wannan riwaya a wurare guda biyu, a cikin As-Sunan al-Kubra dinsa da kuma cikin littafin Dala'il an-Nubuwa. Haka baya ga shi al-Imamu Ibn Kathir ya fitar da shi a cikin sirarsa, haka Ibn Hibban, al-Imamu al-Hafiz Ibn Hajar, wa min qablihi al-Hafiz Dhahabi, dukkaninsu sun hasana wannan riwaya. Sai malai ya ci gaba da cewa, sun mansarafu ilal madinati, sannan sai suka juya suka koma garin Madina, wa ba'atha ma'ahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallama amra bin ummi maktumin. Sai manzo Allah ya aika tare da su Amr ibn ummi maktum, shi ne da aka fi da suna Abdullah ibn ummi maktum, ana ce mishi Amru shine asalin sunansa, Abdullah ibn Qais ibn Za'idata ibn ummi maktum, mahaifiyarsa ce ummi maktum din, wadda sunanta Khadija, sunanta Atika bintu Abdullah ibn ankasa, wannan cousin ne na Khadija, shi ibn ummi maktumin babban sahabi ne wanda yake sananne mai kissan saukar suratu Abasa wa Tawalla, kuma ladani da gaskiya da namazin Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu a Fathul Qadisiyya zamanin Sayyidina Umar ya shahada a shekara ta 15 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Manzon Allah ya aika shi wa Mus'aba bin Umair, da Mus'ab ibn Umair ibn Hashim ibn Abdi Manaf ibn Abdi Dar ibn Qusay, wanda shi ma dangi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Mus'abu ibn Umair shahararren sahabin nan, zamu zo mu dan yi tarjuma sa shi ma a takeice insha Allah. Yu'allimani man aslama minhum alquran, manzo Allah ya tura su cewa su je su koya ma duk wanda ya musulunta a kasar Madina, a koya mishi alqurani. Wa yad'awani ila Allahi azza wa jalla, su fara wa'azi da kira zuwa ga Allah. Fa nazala ala abi umamata as'ad bin zurara, suka sauka mai masaukin su, host din su shine abu umamata as'ad bin zurara din can radiyallahu anhu. Wa kana Mus'ab ibn Umair ya ummuhum, Mus'ab shine limami. Wa jama'a bihim lamma balagu 40, ya musu ya fara musu jami'i na juma'a, sallar juma'a, sa da suka kai mutane 40, kamar yadda Ibn Hisham ya rawaito a cikin sirarsa mujalladi na 1, haka al-Imam Abu Dawud a cikin sunan dinsa, haka al-Imam Abu Abdullah al-Hakim an-Naisaburi a cikin al-Mustadrak, haka kuma al-Imam al-Baihaqi a cikin sunan dinsa, dukkanin sun ruwaito ta hanyoyi daban-daban, daga Abu Umama din, daga Abdurrahman din Ka'ab din Malik, cewa yana bada labari, yace ya kasance shine jagoran mahaifinsa Ka'ab din Malik al-Ansari, wannan dattijo mawaki din daga cikin mutanen Ansaru, ya makanci sai zama dan shi mai suna Abdurrahman shi yake masa jagora yace to duk sanda muka fita sallar juma'a da yaji an kira sallah liman ya hawo minbari sai yace rahimallahu as'ad ibn zurara Allah ka ji kan malam as'adu dan zurara wata rana sai dan yake ce mishi me yasa kullun kake yi ma wannan bawan Allah addu'a sai yake cewa saboda shine farkon wanda ya tsayar da juma'a a garin nan a gidan shi aka fara sallar juma'a kuma shine shugaban harkar juma'a gaba daya tada ba shine limami ba har aka tambaye shi aka ce ku na wani ranan sai ce mu 40 ne wannan riwaya ce kuma hasana al-imam al-hafiz ibn hajar ya hasanata sai dai malamai kaman shi kanshi ibn hajar din yake cewa ba kuma sharadi bace akan cewa juma'a sai ta kai mutum 40 wannan kuma wani karatu ne na daban ba shi muke ba anan wallahu a'lam malam ya ci gaba da cewa fa aslama ala yadayhima basharun kathirun mutane da dama suka musulunta a hannun waɗannan manyan sahabbai minhum usayd ibn al-khudayr kaman usayd ibn al-khudayr a hannun sa ya musulunta wa sa'ad ibn mu'adh wanda muka ambata razu wanda yake ce mishi za'imul ansar sa'ad ibn mu'adh wanda shine jagoran su gaba daya wa aslama bi islamihima yawma idhin jami'u bani abd al-ashhal ar-rijalu wan nisa sai kuma aka samu gaba daya mutanen kabilar banu abd al-ashhal suka musulunta mazajen su da matan su gaba ɗayan su illa usayrimu bi amr ibn thabit ibn waqsh sai wannan mutum mai suna amru bin thabit bin waqsh wanda ake mishi laqabi da usayrim fa innahu ta'akhkhara islamu ila yawm uhud shi bai musulunta ba duk gidan su duka dangin su gaba ɗaya musulunta duka kabilar su yace shi gaskiya ba zai musulunta ba ya ci gaba da harkar shi ya ci gaba da maguzancin shi sai shekarar da aka yi Uhud ma'ana shekara ta uku kenan da za a ji yakin Uhud sai ya fito a lokacin wahina idin wa aslama hina idin ya musulunta ranar Uhud wa qatala ya shiga cikin sojoji aka yi fada da shi aka yi yaki fa qutila qabla an yasjuda lillahi sajada a kashe shi ba tare da yayi raka'a ko kwaya ɗaya a duniya ba fa ukhbira anhu annabi sallallahu alaihi wasallama sai aka bai manzo Allah labarin cewa ya manzo Allah wa nafa ya musulunta kuma ya shigo cikin fadan nan an yi da shi kuma an kashe shi fa qala sai manzo Allah ya ce amila qalilan wa ujra kathira manzo Allah ya ce yayi aiki dan kankani ya samu lada mai yawa a wurin da ya musulunta a ranar ya mutu amma ko mutuwar shahada kaga wannan ma falalace shi kuma Allah ya ajime ita duk bai yi aikin da sauran mutanen garin su suka yi ba su sun shekara uku suna musulunci shi kuma yayi awa uku kawai amma ya samu shahada Allah ya kara masa yadda asalin kissar al-Imam al-Bukhari ya fara ita a cikin kitabul jihad da Muslim a cikin kitabul imara haka al-Imam Ahmad a cikin musnad dinsa daga sahabi Bara'u dan Azib Allah ya kara masa yadda aka yace an zo da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wani mutum yayi qina'i ya rufe fuskar sa da karfe a cikin shuada Uhud aka tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka zo da shi kafin a kashe shi amin yace ya manzo Allah zan iya shiga fadan nan ko dole sai na musulunta lokacin da yazo yayi shirin yaki da yaji an kawo farmaki yaji kuma cewa a lokacin su Ubay dan Salul sun tabe wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun sa mishi rauni a cikin rundunarsa shi kuma kawai sai fito da shiri ya taho yace ya manzo Allah kai dan shiga yakin nan koko sai na musulunta manzo Allah ya ce mishi musulunta tukunna sannan ka shiga yakin yace to shikenan na musulunta sai kuma ya shiga yakin kuma shikenan kafin akai karshe Allah ya kaddara ya daga cikin da aka shi Allah ya kara masa yadda Allah ya kara masa ni'ima to waɗannan bayanai kenan jama'a zuwa wannan gabar bari mu dan dakata sai mu cika wancan alƙawarin da muka yi ga photocopy na an ba ƴan uwa dalibai na littafin siyaru a'lamin nubala akwai juz'i na biyu wanda muna so mu dan karanta a gurguje a cikin sa wato tarihin Ubadah ibn Samit ba a cewa Ubada ba a shadda Ubada ake cewa Ubadah ibn Samit idan kana da siru alamin nubala wannan na takikin su Shaibul Arnaut shine tarjuma ta farko a mujalladin da ka bude ita ce tarjuma ta farko gashi malam Zahabi yake cewa Ubadah ibn Samit sai buga ainun wato yana daga cikin rijalul jama'a Bukhari Muslim Abu Dawud Tirmidhi Nasa'i da Ibn Majah sannan a ƙasa ya ambaci wuraren da zaka yi samun tarihin sa wanda daga ciki akwai littafin tabaqatu ibn sa'adin akwai littafin tabaqatu khalifa akwai at-tarikhul kabir na imam al-bukhari akwai al-ma'arif akwai tarikhul fasawi na yaqub al-fasawi akwai littafin al-jarh wa at-ta'dil na ibn abi hatim akwai al-musaddarak da sauransu al-isti'ab tarikhul islam ustul ghaba ta'dibul kamali khulasa ga sunan da dama zahabi yake cewa Ubadatu ibn Samiti ibn Qais ibn Asram ibn Thahir ibn Sa'laba bin Ghanam bin Auf ibn Amr ibn Auf min al-Khazraj wannan yace nasabashi yana tikewa zuwa ga Khazraj mallan yace al-Imam al-Qudwa babban limami abun koyi Abul Walid al-Ansari baban Walidu mutumin garin Madina ahadun nuqaba'i lailat al-Aqaba daya daga cikin wakilai monitoci a ranar Aqaba wa min a'yan al-badariyin daya daga cikin mashahuran sahabbai da suka je Badar sakana baital maqdis ya raya kasar Palestine a can mayarus haddatha anhu abu umamah al-bahili wa anas ibn malik wa abu muslim al-khawlani az-zahid wa jubair ibn nufair wa junadatu bin abi umayya وعبد الرحمن بن سيلة السنابحي ومحمود بن الربيع وأبو إدريس الخولاني وأبو الأشأسي الصنعاني وابنه الوليد بن عبادة وأبو سلمة بن عبد الرحمن وخالد بن معدان ولم يلحقاه فهو مرسل وابن زوجته أبو أبي وكثير بن مرة وحطان بن عبد الله الرقاشي وآخرون ونسأل قد كل ساف من ينال لبنسا لقد شيء أقوي sahabi abu umamata al-bahi wato abin nan kenan sudai ibn ijlan ibn wahab ya shahara da sunan al-kunyar sa abu umama amma sunan shi sudayyu bisad sudai bin ijlan ibn wahab wanda ya rasu a shekara ta 81 bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abu umama na da hadisi a dukkanin kutubus sita sai kuma anas dan malik wannan babban yaran gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya sa shekara ta 104 ko kuma da 10 bisa sabani Anas dan Malik sananne ne sai kuma Abu Muslim al-Khawlani wato Abdullah ibn Thawb kenan az-Zahid kamar yadda ya ambata anan yana da hadisi a cikin Muslim da al-Arba'a ana danganta shi zuwa ga Khawlan wanda sunan wata kabila ne daga cikin Larabawa da suka zo na kasar Sham akwai mutane da dama masu irin wannan nisba din kakan shi yana da sahabbantaka sahabi ne ya riski manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi Abu Muslim ya musulunta ne a zamanin sayyidina Muawiya dan Abu Sufyan sai kuma Jubair ibn Nufair al-Hadrami wanda ya riski kata 75 bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma daga cikin rijalul muslim wal arba sai kuma Junadat ibn Abi Umayyah al-Azdi wanda akwai sabani akan sahabi ne ko ba sahabi bane amma dai yana daga cikin rijalul jama'a shi ma ya rusu shekara ta 80 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Abdurrahman dan Usaila as-Sanabihi wanda ya daga cikin muhadaram ne ya zo Madina kwana 5 bayan rasu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo Madina aka ce mishi ai manzon Allah ya rusu cikin makon nan yana da hadisai shi ma a cikin dukkanin kutubus sita da kuma Mahmud bin Rabi' wanda ya daga cikin yara ƴan mitsilaye da suka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Mahmud bin Rabi' yana da ru'ya a ga yana hadisi a cikin Bukhari Mahmud ya rasu shekara 99 bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin rijalul jama'a wa Abu Idris al-Khawlani wanda ya rasu shekara 80 an ba da labarin cewa an haife shi ne ranar yakin Hunain shi Abu Idris al-Khawlani akwai Ash'as as-Sanani Shirahabil ibn Ada kenan shi ma yana daga cikin rijalul muslim ne wal arba'a sai kuma dan gidan Ubada din shine Ubadatu din wato Walidu dan Ubada da Abu Salamata dan Abdurrahman babban malamin nan dan gidan Abdurrahman dan Auf shi ma yayi riwaya daga gurin sa da shi da Khalid ibn Ma'dan Khalid ya rusu shekara 104 bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga cikin rijalul jama'a sai ma da yamma zai ce cewa walam yalhaqahu da Abdurrahman da Abu Salama ta dan Abdurrahman da Khalid ibn Ma'dan waɗannan biyun basu gamu da shi ba dan haka hadisin su daga gare shi akwai inqita'i fa huwa mursalun wa ibn zawjati sai kuma dan gidan matarsa agolansa kenan shine Abu Ubayy matar sa ita ce Ummu Haram bintu Milhan wannan mata da manzo Allah yake zuwa gidanta har ya bacci rana kisa na cikin Bukhari wata rana ya bacci tashi yana dariya ta tambaye shi yace Allah ya nuna mini wasu jama'a za su hau kogi daga cikin tawaga al'ummata su je su kai musulunci kasa kaza kasar Roma yace waɗannan dukkanin su ɗan aljanna ne ya sake kwanciya ya sake bata labari tace ya manzo Allah kaman addu'a Allah ya sani a cikin su yace Allah ya sake a cikin su tana daga cikin musabai da suka je kuma ta ma mutu a Baitul Maqdis ummu haramin bintu milhan to tayi wani aure kafin shi tayi fada mai suna Abu Ubayy shi ma ya riwaya daga wannan mijin uwarsa al-Imam Abu Dawud da Ibn Majah sun rawaito hadisan shi sai kuma Kathir ibn Murra al-Hadrami daga cikin rijalul arba'a sai Hittan ibn Abdullah ar-Raqashi daga cikin rijalul arba'a shi ma da Muslim ma wa akharuna da wasu قال ابن إسحاق في تسميتي من شهد العقبة الأولى ابن إسحاق يا أم بتسونا يوم واند سكا جي عقبة تفرقوية شيء أو كي أبالة ابن السامت وشهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم دكا نيا كي أكي أنما ذا الله أبالة دشي أكا يسو ما لين ذهب يشكي شوى محمد بن سابق قال حدثنا حشرج ابن نبا ابن نباتة عن موسى ابن عبد الله ابن محمد ابن ابراهيم التيمي سمع ابا كلابه يقول ابو كلابه يتي حدثني السنا به ان عباده بن الصامت حدثه قال عباده يتي خلوت برسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت وترانا نا كبه ده منزان الله سي نتي مشي اي اصحابك احب اليك يا منزان الله صلى الله عليه وسلم واني كفسو ا cikin sahabbanka ka fada mini shi hatta uhibbu dan ni ma am kaunace shi kala sai manzon Allah yace aktum alayya hayati zan fada ma amma ka boye aktum alayya kar ka fada wa kowa indai ina rayi Abu Bakr as-Siddiq thumma Umar thumma Ali na fi san Abubakar sannan Umar sannan Ali thumma sakata manzon Allah ya shiru fa qultu thumma man ya rasulullah sai nace inji ubada sai kuma wani ya manzon Allah kala man asa an yakuna illa zubair to sai kuma wani in ba zubairu ba wa talha wa sa'ad wa abu ubaida wa mu'adh wa abu talha wa abu ayyuba wa anta ya ubada wa ubay ibn ka'b wa abu darda'i wa ibn mas'ud wa ibn auf wa ibn affan thumma ha'ula irhat min al-mawali manzo Allah ya lissafa wannan yace sai kuma wani sai wani sai wani sai kuma kai sai wani sai wani sai wani yace sai kuma wadannan bararrun bayin salman wa suhaib wa bilal wa ammar wannan riwaya al-imam abubakar ibn abi dauda shine fitar da ita cikin kitabul masahif da isnadi hasanun lakinnahu mursal haka haka malaman hadisi suka fada kuma suka bada labarin cewa isnadi ne ba wai mursal ba kawai isnadi ne ba'ifi shi wannan daga saboda raunin wani mutum mai suna Musa bin Muhammad ibn Ibrahim at-Taymi ga yacin a cikin isnadin Musa ibn Muhammad ibn Ibrahim at-Taymi yaya dan Ma'inu da Ahmad dan Hanbali da Abu Dawuda da Abu Hatim da Abu Zur'a da Darqutni duka suka ce mai rauni ne Bukhari kuma yace inda hu manakiru wallahu a'lam qala Muhammad ibn Ka'b al-Qurazi jama'a al-Qur'ana fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallama khamsatun min al-ansari akwai mutane biyar cikin ansaru waɗanda suka haddace qur'ani cip manzo Allah yana raye Mu'adh wa Ubadatu wa Ubayy wa Abu Ayyuba wa Abu Darda yadda safa waɗannan mutane guda biyu Mu'adh dan Jabal Ubadatu dan Samit Ubayy dan Ka'b Abu Ayyuba al-Ansari Abu Darda falamma kana Umar yayin halifancin Umar kataba Yazid ibn Abi Sufyan Yazid gwamnan Sham kafin Muawiya wanda yayin Muawiya ne radiyallahu anhuma wa an abihima sai ya rubuta sako zuwa ga halifa cewa inna ahli shami kathirun mutanen sham suna da yawa wa qadih taju ila man yuallimuhum alqur'ana wa yufaqihuhum suna da bukatan wanda zai koya musu qur'ani ya koya musu addini faqala sai ya ce a'inuni bi salasatin ku taimaka mini da malamai uku faqalu sai aka ce hadha shaykhun kabirun li abi ayyuba, abu ayyuba dai ya tsufa, wa hadha saqimun li ubayyin, ubayyi kuma bai da lafiya. Fa kharajat thalathatu ila sham, sai sauran guda uku suka fita, muazu da ubada da abu darda. Fa qala, sai yace da su ibda'u bi hims, ku fara da koyar da mutane a ƙasar hims. Fa in raditum minhum, idan kuka ji dadin harka da su, falyakhruj wahidun ila dimashqa wa akharu ila filistin, ɗaya sai kuma dimashqu ɗaya kuma filistin, ku takartar da mutane. To wannan shine riwayar da dan gidan Abu Dawud ya fita a cikin kitabul masahif da isnadi hasan, sai dai kuma akwai irsali. Sannan akwai riwaya dake cikin sahih al-Bukhari wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Anas kai ya bada labari cewa a zamanin manzo Allah mutane hudu ne suka hada Qur'ani cikin ansaru, daga ciki aka babu sunan shi Ubadatu, sauran guda hudun can ma'ana Mu'azu da Ubayyu da Abu Ayyuba da Abu Darda, Mu'azu dan Jabal Amin da Mu'azu dan Jabal da Ubayyu da Zaid dan Sabit da Abu Zaidin. Abu Zaidin wannan wani ɗaya ne daga cikin baffanin Anas dan Malik. To kaga akwai biyun can, Ubayyu dan Ka'ab da Mu'azu dan Jabal, sauran kuma ba waɗannan bane, wallahu ta'ala a'lam. Sai malam yace Burd ibn Sinan an Ishaq ibn Qabisa ibn Bu'aib an abihi anna Ubadata ankara ala Muawiya ta shay'a. To lokacin da ya zaman Sham sai ta samu takun saka da Muawiya, musamman saboda ya zauna shi mutumin Madina ne bai saba da irin harkoki na siyasa ba da sauransu, su kuma can ƴan siyasa ne, ana abubuwa waɗanda dole ƴan siyasa ba ka raba su da su, kutun gwila da rigingimu da abubuwa da yadda dai ka san ƴan siyasa. To sai zama yana gani baya kyalewa, shine anna Ubadata ankara ala Muawiya ta shi'a, Muawiya ya yanke hukunci, sai Ubadata ya ce sam ba haka bane. Fa qala, sai ya ce la usakinuka bi ardin, ce ba za ka zauna a nan garin ba. Farhala ila al-Madina, shikenan sai ya tashi ya koma Madina tun zamanin Umar ne wannan. Fa qala lahu Umar, sai Umar ya ce mishi ma aqadamaka, me ya dawo da kai. Fa akhbarahu fi ilmi Muawiya, yace kaji kaji yadda muka yi da gwamna Muawiya. Fa qala lahu, sai Umar ya ce mishi irhal ila makanika, koma inda ka fito. Fa qabbaha Allahu ardan lasta fiha wa amsaluka, Allah ya tsine wa garin da babu mutum irin ka. Fala imrata lahu alayka, daga yau na cire ka a kasan shugabancin shi, baka karkashin shugabancin Muawiya, kana independent ne. Kar ku samu matsala da shi ko, wannan ya tabbata jama'a. Sai kuma yace Ibn Abi Ubays yace an abihi an al-Walid ibn Dawud ibn Muhammad ibn Ubadah ibn Samit an ibn ammihi Ubadah ibn al-Walid qala kana Ubadah ibn Samit ma'a Muawiya, wata rana Ubadah yana zaune tare da Muawiya. Fa anzana yawman, sai wata rana sai yaje ya nemi izini ya shiga inda Muawiya yake. Fa qama khatibun, a cikin fadan sai wani sankira ya miƙe. Yamdahu Muawiya, yana ta yabo, wani mawaki kenan ko wani mai yabo irin da yadda suke mayan siyasa, yana ta ziga Muawiya, yana ta ziga Muawiya. Wa yusni alayhi, yana ta yabon shi. Fa qama Ubadatu bi turabin fi yadihi, sai Ubada ya ɗebi ƙasa a hannunsa. Fa hashahu fi famil khatib, sai watsa mai a baki. Ya aiki da hadisin Muslim kenan ko, da aka ce kun ga masu yi wa mutane ziga san kira kuma roki, ka watsa mishi ƙasa a baki, musamman yana faɗan abin da ba gaskiya ba, kamar yadda masu sharhi sunawi suka faɗa. Sai watsa mai ƙasa a baki. Fagadiba Muawiya, sai Muawiya ya fushi ya ce me kuma haka, wani irin rashin mutunci ne wannan, ana mana jawabi ka zo kaga kaza. Fa qala lahu Ubada, sai Ubada ya ce innaka lam takun ma'ana hina baya ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil aqaba, yake kai Muawiya saurara, kai fa sabon musulunta ne, baka nan a Aqaba sa'ad da muka yi manzo Allah baya, sai ba da labarin waccan mu baya da muka tada su, baka nan a wajen al-sam'i wa ta'ati fi man shatina wa makrahina wa maksalina, muka ce za manzo Allah biyayya a cikin nishadin mu, muna so ba ma so, cikin kasala ko cikin me, wa asaratan alaina, da kuma cewa koda ana mana san kai, wa Allah nunazi al-amra ahlahu, da kuma cewa ba za mu yi jayayya da masu shugabanci ba. Wa an naquma bil haqqi haythu kunna, kuma cewa za mu tsaya akan gaskiya a ko ina ne. La nakhafu billahi law matala'in, ba ma jin tsoron zargin mai zargi. Wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzan Allah kuma da muka mishi wannan mubaya'a shine yace idza ra'aytumul maddahina fahfu fi afwahihim turaba, idan kun ga masu yin sankira maroki, ku watsa musu ƙasa a baki. Wannan hadisi ne sahihi al-Imam Ahmad ya fitar da shi. Haka akwai riwaya a cikin Bukhari, Muslim shi fitar da cikakken riwayan, haka Nasa'i. Nawawi yake cewa sharhin magana shine idan suna fadan abin da ba gaskiya ba. Sannan wasu malamai sun kokarin ta'awili cewa abinda yake nufi da ku watsa musu ƙasa ba wai ƙasa haka ba, a'a kar ku ba su komai, ma'ana kun hana su arziki kenan. Wannan ta'awili ne kawai, ina fata mun gane wannan. Wallahu a'lam. Yahya al-Qattan haddathana Thawr ibn Yazid qala haddathana Malik ibn Sharhabil qala Ubayd ibn Samit ala tarawni la aqumu illa rifdan ولا اكل الا ملوك يعني لين وسخن لين لين وسخن يجي باكو غنينا باكو غنينا نا كسانتي بانا تشين كوماي الا رفدن سي ان كوداشي واتو بانا تشين ابو مي كارفي سي ابو وندي يكي ان رغي مشي كارفين شي دو وني ابنتي وندي يكي نا سان ينا دا ابن دي يكي نفي شي ني kamar da kisa ta nuna gashi ne yake cewa waqad mata sahibi mundu zamanin ya'ani zakara ya samu matsala ne sai zama ya waye gari bai da karfi irin na maza na saduwa da yamaci har matan shi suka watsa suka bar shi waje to sai zama duk wani abu da ya san idan ya ci suna da abin nan yana da wani medicinal value da zai iya maida shi yana da kwazan saduwa da yamaci to yana gudun shi ma yace ya hakura kawai gaba daya yace wa ma yasurni anni khalawtu bi imra'atin la tahiluni yace kuma duk da nake a yanzu na zama ba ni da karfin mazakuta ba na iya tsayawa da mace daga ni sai ita ba na yin haka ce ai ni ba namiji bane ba komai irin yadda ake dandake kato ya dinga shiga cikin mata a fada go ce ba na yin haka yace wa inna lima tattalahu alaihi shams ko da za a bani da duniyar nan makhafata an yi a ce shaytanu fa yuharrikum ce ina jin tsoron kada na dauki na saki jiki ai ba ni da lafiya na kebe da wata mata shedan yazo ya motsa zakar zai iya kuma ko inna shaytana yadri min adama majarad dami ala annahu la sam'a lahu wala basar yace duk da yake fa shi azkarin fa baya ji kuma baya gani amma shedan na iya zuwa yazo ya motsa shi malam yace isma'il ibn ayyash اسماعيل بن عياش عن ابن خثيم حدثنا اسماعيل بن عبيد بن رفاعة قال كتب معاوية الى عثمان معاوية تن زمان عثمان معاوية ربط قارة زوا خليفة دغ شام تشوا ان عبادة بن الصامت قد افسد علي اهل الشام قد افسد علي الشام وعالم غسقيا با يا خليفة ubaratu dan samit ya rikita mun jama'a ya hana mutane su mana biyayya fa imma anta kufahu ilaika ko dai ka dauko shi ka dawo da shi amin ka hana shi wa imma an ukhalliya bainahu wa bainash sham ko kuma araba shi da kasar sham ni bazan iya da shi ba fa kataba ilaihi sai aka rubuta wa muawiya sako arrahil ubadata hatta tarji'ahu ila darihi bil madina cewa ka hado shi da yan rakiya su dawo da shi madina قال فدخل على عثمان da yazo madina sai shiga gun usman falam yafja'ahu illa wa huwa ma'ahu fi dari kawai ya san matse shi sai gashi cikin gida falsafata ilayhi fa qala ya ubadatu malaka malana walaka yace mishi haba ubada wai me ya faru ne fa qama ubadatu bayna zahranayin nasi sai mike cikin mutane fa qala samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu naji manzon Allah yana cewa sayali umurakum ba'di rijalun ta'rifuna ma ya'rifunakum ma tunkiruna wa yunkiruna alaykum ma ta'rifu yace naji manzon Allah ne yana fadin cewa za ai wasu shugabanni a bayana ya'rifunakum ma tunkiruna za su dinga yin abinda za ku kyamata wa yunkiruna alaykum ma ta'rifuna za kuma ku ga mamaki abinda kuka sani su kuma ba sa so za su canza gaskiya su mai da takariya canza gaskiya su mai da gaskiya farata'ata liman asa babu biyayya akan saban Allah wala tadillu bi rabbikum kar ku bace daga tafarkin addinin ku wannan riwaya isnadin ta da'ifi ne saboda raunin wannan mutum mai suna Isma'il ibn Ayyash ta riwayar da ba daga mutanen garin su ba al-Imam Ahmad ne ya fitar da ita a cikin musaddarak a cikin musnad din sa ta wannan isnadi Yahya ibn duk da yake akwai riwaya ta inganta wanda Sheikh Al-Albani ya inganta ta ta go da lafazin sayali umuri umurakum ba'd wannan al-Imam Abdullahi dan gidan Imam Umar ya fada ta cikin Zawaidul Musnad Sheikh Al-Albani ya takrijin ta a cikin As-Sahiha lamba ta 1353 malam yace Sulaim Yahya ibn Sulaim an ibn Husaym an Isma'il ibn Ubayd ibn Rifa'ata an abihi anna Ubarat ibn Samit marrat alayhi qitaratun wata waqi'a da ta faru shine wata rana sai aka wuce da qitaratun kamar ka ce keken doki ko keken shanu ko na raƙumi wato amalanki wanda take wanda dabba ke ja ko bisham yana sha tahmilu al-khamra kawai an yi loading gear za a kai kasuwa a garin musulmai fa qala ma hadhi yace me kuma wannan azaitun yace mai ne ya ga galulluwa da tulaye ba label yace wannan ko dai mai ne kila la aka ce ba mai bane bal khamrun yuba'u li fulan aka ce ai giya ce kuma ta wane wannan shine Muawiya kuma da ya tabbata ce ai giya ce kuma halifa ne ya ansa daga gun yahudu a matsayin dukiya ta jizya za kuma je a sayi masu sha a sa kudin a cikin baitul mali sarakuna ba ruwan su ba jama'a daman shi Muawiya radiyallahu anhu shine sarki na farko sarki ne daga kanshi ne aka samu canza al'amarin tsarin mulki Allah ya gafarta mishi da kankara kan tarihi zaka ji irin wannan da yawa irin wannan abin da ya sabawa abin da khulafa'ur rashidin suke akai wannan ba za ka iya denying ba bambancin mu kawai mu ahlus sunna da ƴan shi'a ba ma daukan wannan matsayin dalilin zage shi amma mun san kuskure ina fata mun gane wannan amma su suna neman irin wannan su aibata shi tsine mai albarka su ce kaza su ce kaza mu kuwa baya cikin addinin mu zagin ma mutun ga magari laysa almu'minu bit'an wala al'an wala al-fahish wala al-bazi sababul muslimi fusuqun wa qitaluhu fi kufrun muna yake da waɗannan ka'idoji da haka ba za mu dinga tsine wa kowa ba sai mu ce Allah ya gafarta mishi Allah ya sa ya zama mishi kafara Allah ya kafarta mishi zunuban shi malam yace sai aka ce mishi bal khamrun yuba'u li fulanin fa akhadha shafaratan min as-suq nan da nan sai ne mu wuka a kasuwar kawai je sai wuka bai koma gida ba katotuwa haka fa qama ilaiha sai miki akan tulunan nan ya dinga taka musu yana huda su yana fasa su ya zama dan hizba kenan ko falam yadar fiha rawiyatan illa baqaraha bai bar wani tulu ba sai da ya fasa shi wa abu huraira idzaka bishami lokacin abu huraira yana kasar sham fa arsala fulanun ila abi huraira sai wani din nan ya aika wa abu huraira cewa fa qala ala tumsik anna akhaka ubada dan uwanka fa ya ci fita nemu da Allah ka taimaka mana mana ya hana aika su sai yace amma bil gadawat kaga dai in gari ya waye fa yagudu ila suqi yufsidu ala ahli zimmati matajirum sai je kasuwa ya tama kafiran amana banna ba mu yau banna ba kafire yau banna wa amma bil ashi idan yamma kuma yi fa yaqudu fil masjid sai zauna a masallaci laysa lahu amalun illa shatamu aradina wa aibin bai da aiki a masallaci ba wa'azi sai ta tsage mu yana tura mana asiri Allahu akbar haka duniya take zama kullun baka rasa mutane ƴan takibe ƴan a fasa kowa ya rasa baka rasa mutane jajirtattu baka rasa masu hakuri baka rasa masu hangen nesa haka Allah yake kowane zamani yana saka kowaɗanne irin mutane kowaɗanne iri duk zamani akwai su sai ka ji kamar yanzu ake amma a wasu wurare ko wani garuruwa ko wani zamani shikenan qala ne riwaya yake cewa fa atahu abu huraira sai abu huraira ya je same shi fa qala ya ubada malaka wa li muawiya kaji ya bayyana da shi sai hada ka da muawiya zarhu karbi da shi wa ma hummila ka bar shi bala'in da yake daukar kanshi ma ya ishe shi ka bar shi da Allah shi fa qala lam takum ma'ana kai abu huraira kai ma fa baka nan fa id bay'ana ala sami wa ta'a da kai akai bai'atul aqaba wal amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar wa alla ta'khudhuna fil haqqi law matala'im fa sakata abu huraira sai abu huraira ya shiru wa kataba fulanun ila usmana sai wani ya rubuta sako zuwa ga usmana inna ubadata kad afsada alayya shar الوليد بن مسلم قال حدثنا عثمان بن أبي الآتكة أن عبادة بن السامك مر بقرية دمر فأمر غلامه أن يقطع له سواكا من صفصاف على نهر برد وترانا سموتي تون غريمي سنا دمر سيتي موني يارنسا باونسا سوكا كتنكو مني واتن itace nayi asuwaki a wata bishiya ta safsaf shine abin nan bishiyan willow kenan willow sai a bakin wani kogi fama zali yafala da yaje tsunkowa kun makala da sai kuma ubada yace irje kai dawo na fasa fa innahu illam yakum bi samanin wannan icen idan na kariye shi ba da na biya kudin sa ba fa innahu yayi basu zai zo ya bushe fa yaudu hadaban bi samanin rana alkiyama ya zama mini wuta wanda ta ci dukiyata ita can asuwaki kawai zai zai sa da za a kariyar mishi a bishiyar mutane sai ya fasa ya ga cewa bai kamata da ya halastar mishi ba wannan tsabar ragin takaran tsanni wa annabi harra yaqub ibn mujahid an ubadah ibn samit an ubadah ibn alwalid ibn ubada an abihi qala kana ubadah rajulan tuwalan jasiman jamilan dogon mutun ne fari kyakkyawa mata bir ramla ya rasu a garin ramla sanata 40 wa 30 shekara ta 34 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa huwa bunus naini wa 70 sana lokacin shekara shi 72 qala ibn sa'd wa sami'tu man yaqulu innahu baqiya hatta tufiya zamana muawiyata fi khilafati ya rasu ne zamanin muawiya wa qala yahya ibn bukair wa jama'a mata sanata 40 wa 30 wa qala dumra الرجائن ابن أبي سلمة قال قبر عبادة ببيت المقدس قبر سينا كسب فلسطين وقال الحيثم ابن عدي مات سنة 45 رضي الله عنه ذهب يجي قلت ساق له بقي في مسنده 181 حديثا بقي ابن مخلد الأندلس وان ديكي دلتافن ديكو كوان نيوا اتكين تبان حديث ديكي حينزو بعثين انديكي با يافو مسند الإمام أحمد يوا ya fi dukkanin da tafi yawa to ya kawo hadisan wannan malami guda 181 walahu fil bukhari wa muslim 6 yana da hadisai guda 6 da bukhari da muslim suka hada kansu wan farada al bukhari bi hadithaini bukhari ya kadaita da guda 2 wa muslim bi hadithaini muslim ya kadaita da guda 2 to jama'a kun ji wannan kenan a takeice kwarai game da tarihin wannan bawan Allah Ubadah ibn Samit sai kuma na biyu shine a cikin mujalladi a cikin juz'i na farko nasiru alamin nubala shafi na 145 gashi mus'ab ibn umair mus'ab dan umair wancan da aka ambata malam yace ibnu hashim ibnu abd manaf ibnu abd dar ibnu qusay ibn kilab sun hada da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a nasaba as-sayyid ash-shahid as-sabiq wannan babban mutun sayyidina daga cikin shahidai daga cikin na gaba gaba a cikin musulunci al-badariyu al-qurashiyu al-abdariyu babadari ya je yakin badar ba quraishi ne kuma dan kabilar banu abdidda qala al-bara ibn adil awwalu man qadima alaina min al-muhajirin mus'ab ibn umair farkon wanda yazo madina shine mus'ab dan umair fa qulna lahu muka ce mishi ma fa'ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ina labarin manzon Allah fa qala huwa makanu yana nan inda kuka bashi wa ashabuhu ala asari sahabbai kuma suna bayana sun kamo hanya thumma atana ba'adahu amru bin ummi maktum akhubani fihrin al'ama sannan makahon nan amru dan gidan ummi maktum shi kuma yazo wa zakara al haditha kamar da yake cikin bukhari kitab manaqib al ansar malam ya cigaba da cewa al a'mash an abi wa'il an khabbab qala hajarna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam khabbab dan arat wannan sahabi shahararre khabbab ibn al-arati ibn jandala ibn sa'd al-tamimi wanda shi ma badari ne ya rasu shekara 37 bayan hijira ya daga cikin ashabu sita yace hajarna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa nahnu nabtagi wajha Allah mun yi kaura tare da manzon Allah muna neman yarda Allah fa waqa ajruna ala Allah Allah ya anshi aikin fa minna man mada li sabili akwai wanda suka wuce da wurwuri lam ya'kul min ajrihi shay'an wadanda basu ci komai ba na musuluncin su a duniya san basu ci komai ba minhum mus'ab ibn umair daga cikin su akwai mus'ab qutila yawma uhud an kashe Mus'ab ranan Uhud walam yatruk illa namiratan libar komai ba sai wani mayafi kunna idza ghattaina ra'sahu badat rijlahu in aka rufe kansa sai kafa ta fito wa idza ghattaina rijlahu badat bada ra'su in aka rufe kafa sai kai fito fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yace ghattu ra'sahu ku rufe masa kansa waj'alu ala rijlaihi min al-idkhil ku sanya itacen shuci a jikin kafarsa wa minna man ay anat lahu thamaratuhu fa huwa ya fa huwa yuhaddibuha yace daga cikin mu kuma akwai wanda a wato ladan shi ya nuna ƴaƴan itatuwan sa sun nuna fa huwa yuhaddibuha yana ta flogging yana ta sara wato wanda suka tsaya a duniya sai ta ce ladan su sun samu rabon duniya wancan kuma bai samu ba wannan riwaya Imam Ahmad ya fitar da Bukhari da Muslim da sauran malamai riwaya ce tabbatacciya Shu'ba an Sa'ad ibn Ibrahima sami'a abahu yaqulu utiya Abdurrahman ibn Auf bi ta'amin faja'ala yabki Abdurrahman dan Auf babban miliyoniya cikin sahabbai yayi azumi irin azumin nan na masu kudi haka an yi azumi za a sha ruwa sai aka zo mishi aka jera abinci daga san masu kudi suna bude baki abinci yafi kala kaza to dai bai ci abincin nan faja'ala yabki kawai sai ya sa kuka faqala yace qutila hamzatu falam yajid ma yukfanu fihi illa thawban an kashe hamza bai samu abin da za a yi mishi likafani ba illa thawban wahidan sai riga guda daya zani daya wa qutila mus'ab ibn umair falam yujad ma yukfanu fihi illa thawban wahidan haka na kashe mus'ab ba a samu likafani ba sai zani guda daya laqad khashitu an yakuna ujjilat lana tayyibatuna fi hadhihi ad-dunya ce kai jama'a ina tsoron kai ya zama mu fa alherin na lahira ne aka ba mu a nan duniya waje Allah ya biki aka ce bai yi wannan bude bakin ba haka Bukhari ya fitar da wannan riwaya a cikin sahihin sa Ibnu Ishaqa haddathani Yazid bin Ziyad an al-Qurabi amman sami'a Ali ibn Abi Talib yaqulu wannan kaga daga jin isnadin akwai matsala daga wani wanda ya ji Aliyu kaga mubhami ne kenan yana cewa inna hustaqa li ha'it yahudiyyin bi mil'i kafihi tamran sayyidina Ali ya je gona wani ba yahude yayi aiki na ban ruwa an bashi dabino cikin tafin hannu kawai qala faji'tu almasjida sai na zo masallaci da wannan dabinan da bai fi naira 50 ba fatala alaina mus'ab ibn umair sai ga mus'ab ya zo fi burdatin lahu a cikin wani mayafin sa maruquqa bi farwa wanda ya yage an mishi faci da fatar akuya mai gashi a jikinta shine farwa wa kana kaman an yage jikin buzu haka an face rigar sai ce wa kana an ama gulamin bi makkata wa arfaha sanda ake makka yafi kowane yaro cikin matasan makka zama dan kwalisa mai arziki da wadata saboda iyayen shi attajirai ne uwarsa da ubansa masu kuɗi ne masu wadata manyan mutane da aka dan kwalisa ne a makka yana kicirai falamma ra'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa zakara ma kana fihi minan na'im da manzo Allah ya ga mus'ab ya tuna irin jin dadin da mus'ab yake da a makka wara'a hala kullati huwa alaiha manzo Allah ya ga kuma yanzu yadda ya zama almajiri abin tausayi fazarafat aynahu alaihi sai manzo Allah ya sa kuka thumma qala yace antumul yawma khairun am idha ghudiya ala ahadikum bi jafnatin min khubzin wa lahmin kuna ganin a yau za ku fi samun alheri cikin talauci nan da wahala da bala'i ko kuwa nan gaba idan kuka samu wadata da arziki ana kawo ɗayan ku abinci a cikin kwano da nama an yi mishi haɗi mai kyau wane kuka fi so talauci da wahala da imani ko ku tsabara gen da'i na jin na duniya faƙulna sai muka ce na hannu yawma idin khairun a ya manzo Allah aka samu wadata ai alhamdulillah kuma zai fi sha'ani zai fi kyau nukfal mu'una za mu zama ba ma cikin bukata wannan tafaragu lil ibada sai ya zama kawai ibada muke ba ku kai tunani ba in ya samu wadata zai yi kaza na alheri manzo Allah ya ce mal faqru aksha alaikum ya ku al'ummata ban ji muku tsoron talauci amma na tsoron Allah ya ba ku duniya ne sai ku dinga fitina a kanta yarju'u ba'dukum minani yakfuru ba'dukum ba'dan wa yadru ba'dukum riqaba ba'dan wane yace wane kafiri ne wane fasiki ne wane yayi ridda wane ba ahlus sunna bane wane batacce ne wane ba kaza bane wani ma ya mayar irin wannan raddin har kuma akai ga fada da kisa kamar yadda ya faru da su kansu sahabbai in ko kaga sahabbai ba su tsira ba to ba wanda zai tsira ke ba wanda zai tsira kai dai ka fatan Allah ya saka cika da imani kawai malam yace sai aka ce annabi ya ce fa qala bal antumul yawma khairum minkum yawma idin annabi ya ce sam kun ga wannan talaucin da wannan yunwan ya fi muku alheri fiye da waccan wadatar duk da ke riwaya tana da isnadi wanda yake da matsala at-Tirmidhi ya fitar da ita amma tana da shawahidu haka hakim ma ya fitar ibnu ishaq yace haddathani salih ibn kaysana an sa'ad ibn malik daga sa'ad ibn malik abu sa'id al-khudri kenan wannan qala abu sa'id al-khudri wannan babban sahabi daga cikin malamai wanda ya rasu shekara ta 74 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace qala kunna qabla al-hijrati yusibuna dhalful aishi mun kasance kafin hijira muna fama da zalaf in aka ce da ba da fata shine kunci da bala'i da yunwa zalaful aishi wa shiddatuhu da tsanani fala nasbiru alaihi ba ma iya hakuri fa ma huwa illa an hajarna da muka hijira fa asabana al-ju'u wa shiddatu muka shiga yunwa da talauci da bala'i fastadla'ana bihima muka saba ma kawai har muka zama mun zama muna iya enduring wa qawaina alaihi muka jure kawai shi ne zaka ji Abu Hurairah yana cewa wani su ma sai dai ya saka dutse ya danna cikin sa saboda ka cikin ya dinga kuka ya dinga birgima a ƙasa fa amma Mus'ab ibn Umair fa innahu kana atrafa gulami bi makka yace kaga dai Mus'ab a makka yafi kowane yaro wadata baina abawai tsakanin iyayensa guda biyu fi ma baina na yafi kowa wadata a cikin mu falamma asabahu ma asabana da muka shiga cikin wannan bala'i na yunwa da talauci lam yaqwa ala zalika sai kasa jura wannan bala'i falaqad ra'aytu yace na ganshi wa inna jildahu la yatayyaru fatar jikinsa tana barewa anhu daga jikin ta qayura jildil hayya kamar yadda ka san maciji tana saba in ka san almajiri wanda yake cikin yunwa da bala'i zaka ga in yayi dattiye dattiye kanta sai ga tana barewa da kanta saboda ina ya ga kudin wanka kudin sabulu na wanka ko wanki da kwarkwata da fici fici da komai a jikinsa to haka Mus'ab ya zama cikin wannan bala'i da talauci har jikin shi yana saba saboda yunwa da datti wala qad ra'aytuhu yanqati'u bihi fala yastati'u an yamshi nace na sha ganin shi ma in ya miƙe bai iya tafiya saboda yunwa sai dai kuma ya zauna fa na'ridu lahu al-qisiya sai mu je mu kawo mishi al-qisi shine kamar kace kawai left over dan kanzo ragowa abinda aka cika aka rage dan da gwadago sai aje a samu mishi abinda aka samu summa nahmiluhu ala awatikina a dan samu shi a baki kada ya cika kai su mako sai kuma mu dauke shi a kafadin a mai da shi gida baya iyawa wala qad ra'aytuni marra yace wata rana ma na tuna cewa qumtu shi ma fa wannan Abu Sa'id yana cikin yunwan ne amma shi ya fi wancan gatar cewa saboda dama shi dan talaka ne shi ko wannan dan masu kuɗi ne a jibo ne ya kasa sabawa yace wala qad ra'aytuni na ganni marratan wata rana qumtu abulu min al-layl cikin dare na je ina fitsari fasamitu ta hata bauli shay'an yujafi sai na ji wani abu tsandauri fitsarin yana tsartuwa akai yana diga kamar akwai wani abu tsandauri falamastu biyadi sai na sa hannu na taba meye a wajen fa idza qit'atun min jildi ba'ir sai na ji wani yanki ne na bomo fatar raƙumi wata ganda ce ta fatar raƙumi aka gasa sai wata kila ta fadi ko iska ta jawo ta daga waje dai Allah ya kawo shi ita da ya ji ta yace fa akhastuha sai na dauke ta fa gasaltuha na je na wanke ta hatta an amtuha har na gyara ta zama mai kyau ta irin farin nan da masu gyaran fatar dabba suke summa aharaqtuha bin nari yace na ƙara babbaka ta da wuta ya dafa ta kenan summa radattuha na buna dandaka ta fashaqqtuha fashaqqtu minha salata shiqaqin na tsaga ta gida uku fa qawaitu biha salata ne kwana uku ina cinta ita nake ci dinga dan diwa sai dan bantara ya tsutsai tsutsa kwana uku da wa sahabi ne fa wannan yana baka labarin irin yunwa da suke ji ne wannan kuma ya tabbata ba kamar wancan ne da yake da rauni ba abin nan ibnu hajar ya kaushi a cikin isaba fitani da sahaba qala ibnu isaka wa qatala mus'ab ibn umair duna rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hatta qutila mus'ab yayi yaki ya kare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har aka kashe shi qatalahu ibnu qani'ata al-laythi yadhunnuhu wa huwa yadhunnuhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ibnu qani'ata al-laythi shine ya kashe mus'ab tsammanin shi manzon Allah ne shine yana ihu yana cewa ya kashe manzon Allah farja ila quraishin faqala qataltu muhammadan yace ya kashe manzon Allah shine sanadiyar yaduwan wannan rumo din a yakin Uhud cewa an kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falamma qutila mus'ab ta'ara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-liwa'a ali ibn abi talib da kashe mus'ab sai manzon Allah ya bada wannan tuta ta yakin Uhud ga ali dan abu talib wa rijalan min al-muslimina to kaji tarihin mus'ab dan umar jama'a a take kwarai sahabi wanda bai ci moriyar ladan shi a duniya ba sam watakila kenan ladan shi na lahira zai zama abun nan ne full abun nan full dose saboda shi bai ci komai a duniya ba yayi mutu mutuwar shahada a yakin Uhud wajen kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya baro makka cikin wadata da arziki ya gudo kafin ya samu ya gudu uwar ta kama shi ta daure shi ta sa mishi sasari kamar barawo shine ya samu ya dinga buge sasarin nan a hankali kwana da kwanaki har ya balla shi yana fito ya san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce mishi to kai ka kama hanyar Madina kawai wannan shine sanadiyar ya zama shi ya fara isowa Madina ya zama ko bai iso da komai ba sai wannan riga ita ce rigar shi har zuwa shekarun Allah ya kara mishi rahama da daukaka za mu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi inda yake cewa wa kasural islamu fil madinati subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum.